taken ranar malamai na duniya na shekara ta 2017 shine biyan hakkokin malamai da samar musu yankin karantarwa cikin walwala. Wannan na zuwa biyo bayan kudirin da asusun kula da yara na majalisar dinkin duniya ya dauka na fifita harkokin malanta karkashin shirin sa na tabbatar da dorewar muradan kanni kannan da shekara ta 2030 musamman a yankunan duniya dake fama da tashi-tashin hankula da kuma rashin baiwa fannin ilimi kaso da ya dace a kasafin kudi na kasashe musamman masu tasowa labarin da ke tawayancin malamai da yanzu ke zama hannu baka bana ranar malamai na duniya bai armashi ba ajiyar adamawa inda malamai ke bin gwamnati albashi na watanni uku kudaden allowance na hutu na shekaru biyar da kuma rashin karin girma tun shekara ta 2002 kamar yadda wasu daga cikin malaman suka yi bayani. Baicin alkawarar da gwamnati ta saba dauka na magance matsalolin da ke tattare da sha'anin malanta a matakin firamare a ranaku irin wannan. Mataimakin gwamnan jihar Adamawa injiniya Martins Nasiru Babale wanda ya wakilci gwamnan jiha sabanin abinda malaman suke tsammani za su ji a jawabinsa babu tabbas na lokacin da gwamnati ke sa ran magance matsalolinsu. Ina son yin kira ga kamfanoni, masana'antu, kungiyoyi da jama'a masu hannu da shuni da su taimaka wajen ra'a ilimi, in ji mataimakin gwamnan jihar Adama injiniya Martins Nasiru Babale. To wani sako yake da shi ga gwamnatin jiha albarkacin wannan rana na malamai ta duniya? Comrade Rodney Nathan shi ne shugaban kungiyar malamai ta Najeriya reshen jihar Adamawa. Asusun kula da yara UNESCO ya ayyana ranar 5 ga watan Oktoba kowace shekara kana kuma ya sami amincewar Majalisar Dinkin Duniya a shekara ta 1994 a matsayin ranar yin juyayin irin hali da malamai ke karantarwa a ciki. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.